sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 22 da kuma mita 25. Masu haruma a jamhuriyar Niger suna yin jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 225 da kuma ta gidajen rediyon Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Masu na'urar komfuta ma suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da kuma da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna al'asari a lafiya. Yau Talata 23 ga watan Agusta shekara ta 2016 tare da Baba Yakubu Makeri da kuma sauran abokan aiki Sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Rundunar mayakan saman Najeriya ta ba da sanarwar cewa ta ji wa shugaban Boko Haram ciwo Abubakar Shekau da wasu kusoshin kungiyar wato mummunan rauni a wani samame da suka kai wa hadkwatan ɗan kungiyar ta Addam. Sannan kasar Turkiya kuma ta janye ikirari da ta cewa wani yaro mai kunar bakin wake na kungiyar ISIS da ta tura a ranar Asabar shine ya tada bam din a walimar auren Kurdawa da aka yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 50. Sannan shugaban ma'aikatan bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Litinin ya bayyana ƙasar Siriya a zaman inda ake fama da mummunan rikici ba a cikin wannan lokaci.
To gaishe ka.
Boko Haram boasts no agenda other than to murder teachers, burn books, kidnap students.
Yace kungiyar Boko Haram ba ta da wata manufa illa ta karkashe malamai da sace dalibai da yiwa mata fyaɗe da kuma karkashe mutane da basu ji ba basu gani ba waɗanda mafi akasarin su musulmai ne.
Mr. Kerry kenan sakataren harkokin wajen Amurka yana magana a fadar mai alfarma sarkin musulmi a yau din nan. To menene ajandar wannan ziyara ta Mr. Kerry? Za mu ji ta bakin wani tsohon jakada Jibrin Chinede. Majalisar Wakilai ta Najeriya tana barazana za ta binciki zargin an karkata tallafin abinci ga ƴan gudun hijira. Halima Jimrauna tafi da shirin noma tushen arziki.
Assalamu alaikum jama'a. Rundunar mayakan sama na Najeriya ta bada sanarwar cewa ta ji wa shugaban kungiyar Boko Haram Shekau da wasu kungiyan da wasu kusoshin kungiyar mummunan rauni a wani sabame da suka kai wa hadkwatan ɗan kungiyar ta Addan. Kakakin rundunar sojin ƙasa na Najeriya Sani Usman shine bayyana haka a wata sanarwa inda ya ce sun ji wa Shekau mummunan rauni a kafadarsa a lokacin da jiragen saman yaƙi suka kai wa babban tungan ƴan kungiyar Boko Haram ɗin da ke dajin Sambisa Lugudan Bamabamai a ranar Juma'a. Wasu shugabannin kungiyar ta Boko Haram su kuma sun mutu a cikin wannan harin, ciki har da Abubakar Mubi da Malam Nuhu da kuma Malam Hamman. Sa'annan kuma an tabbatar da raunata wasu da dama a wannan harin da aka kai. A baya Najeriya ta yi ikirarin kashe Shekau. Daga bisani sai aka fara shakku akan wannan batu biyo bayan wani bidiyo da ya bayyana inda wani mutum ya bayyana kansa a matsayin Shekau yana raye kuma cikin koshin lafiya. Sadarwar ta kakakin sojin Usman bai yi ƙarin bayani ba akan mutuwar Shekau, sai dai har yau dai kungiyar ta Boko Haram bata amsa wannan batu na sojin ba. Wannan sanarwar ya zo daidai ne a lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya fara ziyara a Najeriya don samun tattaunawa da shugabannin ƙasar da kuma irin dabaru da za a ɗauka na murƙushe kungiyar ta Boko Haram.
Turkiya ta janye igirarin da ta yi cewa wani yaro mai harin ƙunar bakin wake da kungiyar ISIS tura ranar Asabar shi ya tada bama-bama a wurin wata walimar Kurdawa shi ne ya sanadiyar mutuwar mutane 54. Prime Minister Binali Yildirim ya faɗa jiya Litinin cewa jita-jita daga shaidun gani da ido ne yasa aka ce yaron ne ke da alhakin kai wannan hari. Ya ce kawo yanzu ba su da wata masaniya a kan su wane ne suka kai wannan hari. Ya bayyana wa manema labarai cewa abin takaici bayanai a kan harin da suka da sunar ƙungiyar da ta kai hari da ya fito da farko babu gaskiya ciki. Shugaba Recep Tayyip Erdogan ya bayyana maharin a zaman yaro wanda ya dan shekaru da bai wuce 12 zuwa 14 ba kuma kungiyar ISIS ce ta turo shi. Kusan dukkan waɗanda harin ya ritsa da su matasan Kurdawa ne ƴan ƙasa da shekaru 18 da haihuwa. babu wanda ya dauki alhakin kai har wannan hari sai dai salon harin da irin bamabaman da aka yi amfani da su sun yi kama da irin hare-haren da ake dora alhakin su akan ita kungiyar ta ISIS dan harin kunar bakin waken ya kai harin ne a wurin wani bikin aure na Kurdawa a birnin Gaziantep gari dake da tazarar kilomita 60 arewa da kan iyakar Syria dake zaman wato sanannen inda ƴan gudun hijira waɗanda suke neman mafaka daga yankin Syria na shekaru wato 5 suke tura Jelitinin ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Cavusoglu ya lashi takobin cewa ƙasarsa za ta kakkabe ƴan kungiyar ISIS daga yankin iyakarta da Syria
Jama'a ana sauraron wannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC Shugaban ma'aikatan bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Litinin ya bayyana ƙasar Syria a zaman inda ake fama da mummunan rikicin jin kai fiye da kowane lokaci kuma ana kokarin kaiwa dubban fararen hula da aka yi wa kauyen taimako a kayayyakin abinci da na ruwa da kuma magunguna ya ce akwai fargaban fadawar ma'aikatar agaji cikin hadari a wannan yaki da zudda jini da ake da tsawon shekaru 5 a ƙasar Syria Stephen O'Brien ya bayyana wa kwamitin majalisar tsaro na majalisar dinkin duniya rahotannin yadda al'amura suke faruwa a wurin a gabatarwa da yake yi na wata-wata ya kara da cewa har yau ba zai iya tabbatar da tsagaita wuta na awa 48 ba da bangarorin biyu suka amince da yin hakan tun lokacin da ake bada dama don a bada daman shiga da kayar agaji a yankin Aleppo su gudanar da ayyukan su cikin kwanciyar hankali tun cikin wancan wata ne majalisar dinkin duniya ta kira da a tsagaita wuta na awa 48 a kowane mako a nan Aleppo don bada daban kai kayan taimako ga dubban marasa lafiya da kuma masu fama da rauni Mr. O'Brien ya ce Majalisar Dinkin Duniya a shirye take ta kai kayan agaji trela 70 a gabashin Aleppo nan da nan da ta samu tabbacin tsaro lafiyar ma'aikatanta.
Dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican a nan Amurka Donald Trump ya buƙaci da a samar da mai shigar da ƙara na musamman mai kuma zaman kansa wanda zai binciki gidauniyar Hillary da mijinta Bill Clinton. Domin a cewarsa ba za a iya dogaro da hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI wajen gudanar da wannan aiki ba. Trump dai ya yi amfani da mafi yawan lokacin yakin neman zaɓensa a Akron da ke jihar Ohio inda ya nuna matuƙar kaɗuwarsa kan irin abin rashin gaskiya da ya zargi Hillary da aikatawa. Wasu masu adawa da Clinton a jam'iyyar ta Republican sun ce masu taimakawa gidauniyar sun yi amfani da wannan dama inda suka amfana da mukamin Clinton kuma wasu manyan mataimakanta a lokacin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka. Clinton dai ta jima tana musanta wannan zargi yayin da wasu sabbin sakonnin email da aka fitar suka nuna cewa an nemi alfarma daga hannun wasu mataimakan Clinton babu wata hujja da ta nuna ko an ba da alfarmar ko kuma Clinton na da hannu a ciki ba. Hakanan kuma
shugaba Barack Obama ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar Costa Rica Luis Guillermo Solis a fadarsa na White House a jiya Litinin inda suka kammala tattaunawa akan wani shirin tallafi da zai bada damar aikawa kayan sojoji na miliyoyin kudade zuwa ƙasar ta Costa Rica da take tsakiyar yankin Amurka a wani yunkuri na dakile miyagun ayyuka da safarar mutane shugaba Obama da matamakinsa Joe Biden su amince da bada taimakon dala miliyan 30 na kayan soji da suka hada da jiragen sama masu daukan kaya guda biyu da manyan jiragen ruwa masu sintiri da wasu kuma kanana guda biyu Sauran kayan tallafin da sun hada ne da na'urorin sa ido da waɗanda za a rika gane asalin bakin haure da ke suke shiga ƙasar ba tare da izini ba.
Labaran duniya kenan a gamaje daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Tomadalla Amurka ta alƙawarin za ta ci gaba da tallafa a Najeriya fafatawa da ƙasar take yi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayin addini. Sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Kerry wanda ya bayyana haka a zangonsa na farko a Najeriya wato fadar mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar a Sokoto talatan nan ya kebe kuma da shugabannin addinin Islama da na Kirista ga rahoto da Murtala Faruk Sanyinna ya aiko mana.
Karo na uku kenan da sakataren na harkokin wajen Amurka John Kerry yake ziyartar Najeriya cikin watanni 20 da yayi akan mukamin. To amma wannan ne karo na farko da ya ziyarci jihar Sokoto, ziyarar da ya bayyana ta a zaman ta musamman. A jawabin da yayi wa wakilan al'ummomi daban-daban da suka hada da shugabannin addinai da na al'umma da matasa da sauransu a fadar mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar a Sokoto, John Kerry ya tabi al'amura da dama da suka hada da ilimi da tattalin arziki da kuma musamman sha'anin tsaro da yaki da ta'addanci, musamman ayyukan kungiyar Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Boko Haram boasts no agenda other than to murder teachers, burn books, kidnap students, rape women and girls, and slaughter innocent people.
Yace kungiyar Boko Haram ba ta da wata manufa illa ta karkashe malamai da sace dalibai da yiwa mata fyaɗe da kuma karkashe mutane da basu ji ba basu gani ba waɗanda mafi akasarin su musulmai ne. Akan haka Kerry yace gwamnatin Amurka ta kuduri aniyar ci gaba da tallafawa Najeriya wajen kawo ƙarshen zubar da jini da sunan tsauraran ra'ayin addini, musamman wajen samar da ingantaccen tsarin yaki da ta'addanci.
That is why at the State Department we introduced a countering violent extremism strategy early this year, and it is why we are working so hard to implement.
Yace wannan ne yasa gwamnatin Amurka ta fito da wani sashi ne yaki da ta'addanci da tsauraran ra'ayin addini a farkon wannan shekara, kuma take aiki tukuru domin aiwatar da shirin. John Kerry yayi amfani da damar ziyarar inda ya jinjinawa mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'adu Abubakar akan dagewa da yayi wajen kokarin hada kan ƴan Najeriya mabiya addinai daban-daban tare da manufar tabbatar da zaman lafiya a Najeriya da sauran kasashen duniya. Shi ma a nashi bangare mai alfarma sarkin musulmi ya yaba da kulawa da kuma tallafin da gwamnatin kasar Amurka take baiwa Najeriya, to amma kuma ya buƙaci hukumomin Najeriya da su ƙara zare damtse domin amfana da tallafin na kasar Amurka.
Our partners, our friends, those who believe so much in us like the United States of America can only do much as long as we give them the chance.
Yace takwarorinmu da ke ba mu tallafi irin kasar Amurka za su iya ƙara samun ƙwarin gwiwar tallafawa ne kawai idan mu kuma mun ba su damar yin haka. Tun da farko da ya saida sakatare John Kerry ya gudanar da wani taron sirri da wasu zababbin shugabanni addinan Musulunci da Kirista a fadar ta mai alfarma sarkin musulmi, haka kuma yana tare ne da rakiyar gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da takwaransa na jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar a lokacin ziyarar kuma tuni da ya tashi zuwa babban birnin tarayya Abuja. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Tuni dai Mr. Kerry ya isa Abuja inda halin yanzu yake ganawa da shugabannin kasar. To shin menene burin wannan ziyara? Ita ce tambayar da wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa yi wa tsohon jakadan Najeriya Jibrin Chinede.
Wannan fatifi yana zuwa lokacin ma da muna da manya-manyan agenda namu na gida, kamar tashin hankalin Boko Haram da sha'anin corruption da neman kudinmu da yake waje da kuma waɗanda suke shan wahala a wajen Borno, Yobe da Adamawa wanda suka yi gudun hijira.
Bisa ga fahimtarka, menene bayanai ko bukatun da shugaba Buhari zai gabatar wa John Kerry?
Ni yanzu ba na gwamnati, amma Allah ya sa aiki ne da nayi na wajen shekara 40 aikin na siyasar duniya. In aka samu wannan opportunity tsakanin president na Nigeria da Secretary of State na America, su ma America already sun faɗa agenda din meeting din. Sun ce za suna son su tattauna da mu wajen sha'anin rikicin zaman lafiya na duniya, shine international terrorism. Sun ce suna so su tauna da mu wajen economy, suna so wajen arzikin kasa, suna so su tauna da mu wajen yaki da ake yi cin hanci da rashawa, kuma mu kanmu muna so mu tattauna da su mu ji ra'ayinsu akan wasu manya-manyan abubuwa da ya shafe mu, da ya shafi duniya gabaki daya.
Kamar ne manya-manyan abubuwan ne kake ganin ke gaban Najeriya fiye da abubuwan da watakila ita Amurka ke bukatar a tattauna, ga misali?
A'a, ai shi in ka tuna gwamnatin nan yau kamar shekara ɗaya da rabi kenan. In ka duba duk maganganun da President Buhari yake yi shine akan arzikin ƙasa, neman aiki a matasa, ƙarfafa arzikin ƙasa, zaman lafiya wajen sha'anin mamu na Niger Delta, da kuma babban duniya ta ba mu taimako mu yaƙi wannan rikici na rashin zaman lafiya a North East Boko Haram da kuma muna bukatar taimako wajen a samu zaman lafiya ba kurin a Najeriya ba akwai rikicin Sudan akwai rikici iri-iri a Africa wanda America za ta iya taimako akwai neman zaman lafiya a wasu kasashe na ma West Africa
Ambassador Jibrin Tinde da kenan a tattauna da ne da shi a Abuja yana tsokaci akan irin bukatu da kuma muhimmancin tattaunawar da ake yi tsakanin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da mai ziyararsa wato sakataren hudda da kasa da kasa na kasar Amurka Mr. John Kerry a fadar gwamnati da ke Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Nigeria
Fa'idar ziyarar da sakataren harkokin wajen na Amurka Mr. Kerry yake yi a Nigeria shine maudu'in shirin dare Daga jihar Adamawa kuma dan majalisar wakilai ta tarayya Adamu Kamal yayi barazanar majalisar za ta gudanar da bincike dangane da zargin karkata kayan abinci da hukumomi da kungiyoyi suka bayar a zaman gudumawa ga jan gudun hijira a jihar. Mr. Kamal wanda ya bayyana ka cikin rahoto da Ibrahim Abdul Aziz ya aiko ya bayyana takeicin gani duk tallafi yana tsayawa a Jola fadar jihar.
Wayannan wajeje local government guda bakwai na wato Madagali Michika, Mubi, Hong da Mayaha da Mubi South. Memako a raba wayannan abinci akai duk wanda ya kawo abinci sai ya tsaya a Yola ya raba a titi a Yola kuma wanda suke karba abinci na a Yola ba ɗan gudu hijira ba ba kone gidajen su ba ba hana su noma ba wayanda ya kamata akai musu abinci a je a raba don ya kamata duk abincin da ya iso ko daga wuri federal government ko daga wuri NGOs musamman su Red Cross da shorana ya kamata a ce word by word ko kuwa unit by unit za a raba wayannan local government da aka kotu dinnan amma yanzu wannan abincin a Yola yake tsayawa a kasuwa wannan abun ya tayar mana da hankali kwanakin nan muna da labari trailer 71 na abinci aka tura zuwa Adamawa da nake gama magana nan trailer 2 bai shiga Michika da Madagali ba kuma wannan abun yana damu mu domin mutane mu suna fama da yunwa
to amma wannan abu aku ne wakilan su kamar kun tuntube hukumomin da abun ya shafa kamar su nema da makamantan su
zamu fara bincike akan gefen gwamnati duk hannun gwamnatin da ya kamata ya kai mana abinci idan ya tsaya da shi a hanyar kore da gaskiya majalisar tarayya za ta yi bincike
to sai dai kuma matan da mai da sakataren hukumar kai dauki ne jihar Adama a sayan Haruna Hammanfuro yace su fa sanin su ma ba wani kayakin tallafin da aka karkatar
yanzu ne nake ga maka kungiyoyin sun kai uku jiya mu yi meeting da su mun ba su clearance da za su kai ma jami'an tsaro na can a ba su support su shiga communities wasu suna kai sun riga sun gama assessment suna kaiwa wasu a yanzu da nake ga maka guda uku nan dukka abinci ne suka zo suke neman clearance wanda mun bayar saboda ka ace an tsaya an abunan bamu akalla yanzu zaka tarar sati 2 sati 3 kungiyoyi da yawa suna shiga sai dai a ce watakila wasu sun yi lungu sosai da ba za a iya isar su wajen su ba
to ina batun kan cewa wasu suna karkatar da kayakin da ake na wanda aka tanar da domin wadannan al'ummu akwai wannan zargi
gaskiya an saka kungiyoyi da yawa sun zo sun bincika ban san alau yana faruwa a wasu wurare amma mu nan Adamu ba yadda za a yi don kome namu a dokumente yake tafiya duk wani abin da aka bayarwa abinda mu ya shiga hannunmu muna bin ka'ida na isar da shi wajen waɗanda suke da bukata so an zo dewa sun yi ta bincika mu kam anan Adama ina maka cewa alƙawarin cewa wannan abin baya faruwa da mu
Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa karfe 10:11 da kusan minti 19 na safe a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Halima Jimrau da shirinmu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a cigaban tattaunawar mu da Malam Abdul Mamman Kane dan da magaram a Niger masanin kimiyyar na'urar computer kuma makirkirin fasahar baruwa da wayar salula daga nesa kasar ta Niger idan kuna biye da mu dai a makon jiya na ga muku cewa a yau da izinin Allah za ku ji yadda Malam Abdul Mamman Kane ya fara aikin kirkirar wannan fasaha da kuma inda ya samu kudaden fara aikin
to a gaskiya kudi dai ba a zancan na samu wasu kudi waje daga wanda suke hannuna dukka dai a takaice da kudina ne nayi shi ban samu wani tallafi ba da bakin kokari na ne na saye in kun lura abubuwan da na saye duka ba su da wata wahala samu ana samun su nan a hili a Niger ɗan abubuwa ne na samu da bokici na ruwa mai zurfi da pampuna wannan na zamani masu aiki da zahir rana da wannan na'ura ta da na kirkira na husa'a he na jona kullun safiya ina taso suna cikin daki na kullun ta safiya ina jona ina jaraba wani bi in ci nasara wani bi ya bace kuma dai kai dai bin samu bai da nake so he da Allah ya sa wata rana da program ɗin ko kun san application ne aka yi aka ta ake ta da ruwan da salula Allah ya taimake ni ran nan na dace sai tashi amma daga baya da na sarrafa shi a takarda tunda na ga yanayi a gaba na na sarrafa shi a takarda na bada shi anan ne na samu babban tallafi kudaden da suke biyo bayan galabar da aka bani suka bani damar in ida sashi a tsarance a ilmance in hudo prototype wanda zai yi amfani duka eh a lokacin ne nayi shi amma tunda fari da kudina ne da kokari na ne nayi su
Malam Abdi yanzu mu ce kamar wannan na'ura ta bar ruwa daga nesa ya danganta da girman gona ne ko kuma ko guda ɗaya ma zai isa a cikin gona ko ya danganta a ce kamar gona in ta kai eka ɗaya ko eka biyu dole sai an sa biyu ko uku ko guda ɗaya ma ya isa
yawwa to wannan husa'a ita ba ta da damuwa bisa kan girman hili ita tana iya yi a karamin hili tana iya yi a babban hili tana iya yi a babban hili shine ake kira mini micro petit irrigation don wannan musa'a tana ba da dama ayi duka eka irin wanda kake so babban abin da take bukata a zo ayi binciken hilinka tsawon shi nawa ne fadin shi nawa ne kuma tudu da gangare ne ko hawa ne ruwan shi a tsawon nawa yake da ta samu wannan bayani duka an ka sa mata cikin na'ura ita za ta hudo yadda za a kasance yadda za a zuba ruwan a garka komin girmanta
kamar yanzu ƙarin bayani kamar yanzu manomi a ce yana da gonar shi tana can bayan gari manomi yana gidan shi yanzu daga gidan shi zai iya kauye danna wayar shi sai na'ura ta tashi ta yi ban ruwa ko sai dole yana cikin gonar
ƙwarai ku kamar kuna tsaye ita wannan husa'a ta ba shi damar ce ta yi wani guri kuma ya tado ban ruwan shi in aka dau misalin da kuka doka yana gidan shi lamba ce zai buga kamar a Yamai a Niger lamba ce 1-4-3 zai buga a Orange sai ruwan shi ya tashi dandana daga inda yake ba sai ya zo garkar ba saboda kamar yadda na gaya muku dazu dama ce ake ba manoma su je inda suke so daga can su tado ban ruwan su shine misali in kana kasuwa kana wani guri can wani aiki daban ko kana wani uzuri daban sai ka yi ban ruwanka akan wannan shine ake cewa ana so a mai da ban ruwa a hannun salula da zahir rana kai mai ban ruwan sai ka tafi wani guri kai musamman ma an muka bada game ga mata wanda suka yi yawa da yin lambu su kullun suna garka su kuma aikin su na gida ya fi yawa da aikin garka to da wannan dama sai a ba su damar su tayi su kula da gida su kula da yara musamman ma kuma suna ban ruwa kamar in na baku misali kamar husa'a ce sama iya kasa iya kana can kana aiki a gona kuma kana aiki ko a gida ko a wani waje kuma wannan husa'a ce wanda take ba da dama kun san duk harkar ruwa da dokar ruwa da ban ruwan shi mata yara su ne suke yin shi to wannan da wannan husa'a sai ya zamanto an ba mata damar su tafi lakwal su tayi su shiga lakwal su bar aikin noma daga nesa sai a yi musu ban ruwa kuma akwai wani abubuwa da na mance kamar wannan husa'a tunda muna da ruwa muna tada shi da talho kenan ana iya dokan shi a yi ban ruwa da shi ana iya dokan shi a tace shi da zahir rana a sha shi mutane shi sha don duka husa'o'i ne wanda daga baya suka zo da aka ga ban ruwa da salula yana yi kenan ana iya ban ruwan dabbobi ana iya shan shi kuma ana iya dokan yanayi na garkar dan a san me take ciki
Malam Abdi yanzu a ce wani manomi kawai ya ji wannan hirar tamu ya ce gaskiya shi yana son wannan na'ura yana so ya ci moriya wannan husaha sai ya tuntube ka ya ce a zo a sa mishi a gonar shi a nawa kake sai da wannan husaha
to wannan husaha dai a takaice ita yadda na gaya muku tana tare da abubuwa da yawa kamar zahir rana kamar famfo na jayo ruwa kamar tiyayyuka na ba da ruwa kamar harkokin na'ura a musamman dai ita wannan kadai tamun wadda muka kirkiro dukkanta a kudin Niger ba ta huce jika 375 ita kadai amma saboda tana unhwani da wadancan wannan don sai an sayi wadancan kananan abubuwan duka da dama su zahir rana da ya danganta da tsawon hilin gurin naka yadda ranar za ta ba da wuta a yi aikin duka hilin shi ne yake sa sai ta hau har ta je miliyika.
To Malam Abdu Mamman Kane ka yi magana a dunkuli, amma idan Allah ya kai mu rana ta yau za ka yi mana warwara, ma'ana za ka hoyyace mana balo-balo mu ji a nawa ake sayan wannan na'ura ta ban ruwa da wayar salula daga nisa. Fatan mu dai Allah ya kai mu rana ta yau din cikin koshin lafiya. Yanzu a madadin Malam Abdu Mamman Kane da mai hada mana sauti Jun Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata, ku huta lafiya.
To a gaida malamai, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC karfe 11:25. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyi da ku aika mana ta email.
To zamu fara ne da sakon Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe da Abdullahi Batura Bajoga. Wadanda suka ce to jami'an tsaron Najeriya ya kamata ku rinka baiwa sojojin da aka jikkata lokacin yaki da kungiyar Boko Haram kulawar da ta dace, domin su ma ƴan ƙasa ne kamar kowa. Salamu BOA Hausa, alfatan kuna lafiya. Hakika muna fatan nasarar da rundunar sojin Najeriya suka ce sun samu akan ƴan Boko Haram kulla ta biya kuɗin sabulu, in ji Bala Muhammad Damban jihar Bauchi. Sai sakon Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kwantagora, wanda shi ma ce salam BOA Hausa. Haba kungiyar iyayen ƴan matan Chibok, aikuwa in banda butulci bai kamata ku ga gazawar gwamnatin Baba Buhari ba, domin ku a ƙarƙashin kulawar gwamnatin da ta gabata aka ɗauke ƴaƴanku, kuma sai da aka share sama da shekara ba amo ba labari. Sannan gwamnatin Buhari ta taka rawar gani na ƙwato ɗimbin mutanen da suka ninka yawan ƴan matan Chibok yawa a hannun ƴan ta'addan Boko Haram. Salam sashin Hausa na BOA. Dan Allah ku ba mu dama domin mu isar da sakonmu na nuna farin cikin mu kan ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka wato Jin Kerry ya kawo a nan ƙasar mu ta Najeriya, wanda aka yi bashi dama zuwa har jihar Sokoto domin ganawa da wasu daga cikin shugabannin siyasa da na gargajiya hamma da na addinai. Da wannan muke fata Allah albarkaci wannan ziyara tare da kawo mana dimbin alkhairi waɗanda za su iya zama mana sila ta kawo ƙarshen matsalolin da ke zama barazana ga lafiya a wannan jiha ta Sokoto da ma Najeriya baki ɗaya. Amin. Wannan sako ya fito ne daga Malam Irwana Sa'idu da Shamsu Muhammad Champion da Sani Sa'idu IC babban rafi'a a Zamfara Najeriya. A ƙarshe sai sakon Yusuf Helwa Dandime, wanda ce assalamu alaikum muryar Amurka. Lallai ƴan kungiyar Bring Back Our Girls tabbas masu iya karin magana sun yi gaskiya da suka ce kowa ya samu rana yayi shanya. Yanzu ku duk irin faɗi tashin da gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ke akan ƴan matan ciwo ba ku gani ba, har kuka shirye yin wata zanga-zanga ta babu gaira babu dalili.
Tura gai da Mahmud Lalo, masu aro ga Babaya kuma Ƙeri da tashin muhimman kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Rundunar mayakan sojin saman Najeriya ta ba da sanarwar cewa ta ji wa shugaban Boko Haram Abubakar Shekau da wasu ƙusoshin ƙungiyar mummunan rauni a wani samami da suka kaiwa hedkwatan ƙungiyar ‘yan ta’addan. Kakakin rundunar sojin ƙasa na Najeriya Sani Usman shi ne bayyana hakan a wata sanarwa, inda ya ce sun ji wa Shekau mummunan rauni a kafaɗarsa a lokacin da jiragen saman yaƙi suka kai ainihin babban tungar ƙungiyar Boko Haram da ke cikin dajin Sambisa Lugudan Bamabamai a ranar Juma’a. Turkiya ta janye ikirari da ta yi cewa wani yaro mai harin kunar bakin wake da ƙungiyar ISIS ta tura a ranar Asabar ne ya tada bam a wani walimar auren Kurdawa wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 54. Prime Minister ƙasar Binali Yildirim ya faɗa a jiya Litinin cewa jita-jita da shaidun gani da ido suka bayar shi ne ya sa aka ce yaron ke da alhakin wannan harin.
To a gaishe ka, masu haro abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma can bayan lisha za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin mu sallama ga sakon ta'aziyya ga Abdulaziz Nyako da sauran dangi saboda rasuwar babban yayansa Abdulrahman Nyako wadda Allah ya cikawa da safiyar yau a Yola Fadar jihar Adamawa. Hakanan muna sake mika ta'aziyya ga Zaidu Balakofa sabuwar birnin Kebbi saboda rasuwar mahaifiyarsa wacce Allah ya cikawa a ƙarshen mako. Allah ya ji kansu dukansu da rahama, mu kuma kyauta tuna mu ƙarshen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Ƙeri da ta yi gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu, da ma injiniya Malam Shadrack da ya riƙa mata, a nan ne sahabu Imam Ali Zan da aka ta yi sallama da ku, sai can anjima ga tawaga ta yau da gobe da shirinmu na gaba.